De Rio à Paris, sous le soleil des tropiques, pour rêver certains soirs, Rosa Nova.
Da 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 streets and the city is quiet. I should be asleep by the heat of the fire, but I'm on my way out, and I'm gonna stay out. I can feel the pulse as I walk in the door.
visionary hours appear crystal clear. The sunshine of her purest flower. Reality, she comes on me. Her voice no longer a mystery, no longer an invisible thing. Welcome, darling of the spring.
Precious dude.